hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1010 ne to 10 ga watan uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da 13 kenan ko yawa ga watan 2024 miladiya mun yi dogon bacci amma yau insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya shine babun yajibu al-imam ala al-minbari idha sami'a an-nida wannan babi yana bada wato kenan nuna cewa idan liman ya hau kan minbari sai kuma yana kan minbarin yaji an yi kiran sallah to zai ansa kiran sallar kaman yanda sauran mamu suke ansawa an ce idan ku jimle man ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku fadi misali abin da yake fada ko to yanzu hukuncin da yake da liman a lokacin da liman ya hau kan minbari za a yi sallah ta juma sai ladan ya kira sallah to zai yi wannan ansa kiran sallar kaman yanda sauran mutane suke ansawa wannan shine abin da wannan babi zai karantar da mu hadisin da aka rawaita cikin wannan babi shine an Muawiya radiyallahu anhu ibn Abi Sufyan annahu jalasa ala al-minbar sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan Allah madaukakin sarki ya dade shi ranar juma'a yazo ya hau kan minbari ya zauna yawmul juma'a falamma azana al-muazzinu lokacin da mai kiran sallah ya kira sallah qala Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allahu akbar Allahu akbar shi wata kenan Muawiyatu mun fahimta qala Allahu akbar Allahu akbar qala Muawiyatu Allahu akbar Allahu akbar ladan yace Allahu akbar Allahu akbar sai na Muawiya yana kan minbari shi ma sai ce Allahu akbar Allahu akbar fa qala ashhadu an la ilaha illa Allah sai ladan yace ashhadu an la ilaha illa Allah fa qala Muawiyatu wa ana Muawiya yace okay kai ka shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah to nima haka yace wa ana nima haka falamma qala ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah qala Muawiyatu wa ana okay ka ce ba abin muhammadin manzon Allah ne yace to nima haka nima na shaida kenan haka nan falamma an qada lokacin da shi ladan ya gama kiran sa ko kalkadar ta'zin lokacin da ya gama kiran sallah din gaba daya qala sai yake cewa ya ayyuhan nasu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadal majlis yace ya ku mutane kar ku tsabanu wani sabon amu ne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisin haka ne hina azana almuazzin lokacin da mai kiran sallah yayin kiran sallah naji shi ya qulu ma sami'tum ya naji shi yana fadan abin da yanzu kuka ji na fada ma sami'tum minni abin da yanzu kuka ji na fada min makalati na maganar ta da ne din nake nan yana ya halatta kenan ko ya halatta idan liman ya zauna kan minbari ladan ya kira sallah abin da ladan ya fada shi ma zai fada haka ne yawa sannan ya nuna cewa halaccin magana akan minbari kafin liman ya fara kuduba musamman idan wato maganar da za a yi din ta nusar da mutane ne akan wani abu na addinin su mun fahimta to haka wasu suke ganin cewa da wannan za a dan gajeren nusarwa ko kuma za a iya bayanin kudubar wato kenan da liman zai karanta a harshen mutanen da wato kenan ake musu kuduba musamman idan ba sa jin yaran mun bai jona yawa ba sa jin yaran yanzu ai da ya fada musu ai kaman wa'azi ya musu ya ja musu hadisi ne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza ya nusar da su abin da ya kamata ce wato kenan sun fahimce shi yawa saboda haka yana da kyau ko kuma ya halatta akalla ladan zai iya aliman zai iya dan yin wani gargadi kafin ya fara kudubansa. Wannan nasi yazo da shi ko? Yawwa. Nasi yazo da wannan. Babul kudubati ala al-minbari, babin da kuduba, babin da yake bayani akan hukuncin yin wato ne kenan kuduba akan minbari. Na farko akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad go, yawwa, fi amrin minbari, wanda yake bayani akan umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a masa minbari a baya. Mun riga mun faɗi mun karanta wannan go, yawwa, wa zikr salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ruju'ihi al-qahqara wa zada fi hadhihi ar-riwaya, da ambaton sallan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan minbari. Mun yi magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah akan minbari, mun karanta baya, inda ya hauka minbari yayi sallah, ya kabbara, ya karatu, ya kuma ya ruku'u, da ya zo sujuda sai ya dawo ta baya, sai ya sauka ƙasa, sai ya sujuda, ko yace ya ku mutane na yi haka ne don ku ga sallata kuma ku yi koyi da abin da na yi, ko? Yawwa, da dawowa da ya baya haka har ya sauka akan minbari. Mun yi bayani akan wato kenan wannan wada da fi hadhihi riwaya. To a wannan riwaya kuma shi Sahal bin Sa'ad sai kari da inda yake cewa falamma faraga aqbal ala nasi faqala, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallansa sai ya fuskanto mutane sai yake ce musu, ya ayyuhan nasu inna ma sanatu hadha lita'tamu, na aikatar da wannan ne wato kenan dan ku yi koyi, wali ta'lamu salati, na yi haka ne wato kenan dan wato kenan ku san yanda sallata take, haka ne, yawwa, dan ku san yanda wato kenan sallata take, kowa ya gani da yaso da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, kenan kamar yayi practical aspect na sallah. Sannan dayan kuma riwayan Jabir bin Abdullah qala, yake cewa kana juz'un yaqumu ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma wudi'a lahu al-minbaru, akwai wato kenan kutittiran dabino wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa a kansa wato kenan yayi sallah, haka ne, kuduba, a masallaci aka yanke dabino, haka kutittiran dabino sai aka zo aka aje, in yazo sai ya haukai sai ma mutane kuduba, da haka ake yi, bayan kuma saboda Hausa ma na nesa su ganshi, yawwa, saboda haka sami'na lil jaz'i misal aswati al-ishari, ko ay fala mawdi'a lahu al-minbara, wudi'a lahu al-minbaru, lokacin da aka yi masa minbari sai muka ji wato kenan shi lil jaz'i, wannan kutittiran dabinon sai muka ji wani abagun sa misal aswati al-ishari, misalin sautin kukan ƴaƴan raƙuma, ana ce masa fasil, ana kiransa kuma ishar kenan, ko, yawwa, wana baza ushra an yadiruna kamrahu, yawwa, hatta nazala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka, fa wada yadahu alaihi, ya dora hannunsa a kansa tukunna, sannan ya daina, yawwa, wai abin nufi anan shine wancan hadisi na baya na Sahal ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yayi kuduba a zaune akan minbari a baya, kamar inda muka karanta. Sannan wannan kuma na Jabir ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuduba akan minbarin, akan wato wannan kuduturin a tsaye, wato kenan ba a zaune ba, mun fahimci wannan, don haka malamai suka tamba gangano akai. Akwai riwaya da ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wato kenan kuduba ba face a tsaye, indai akan minbari ne, mun fahimta, yawa. Sannan kuma wannan riwaya kuma akwai inda ta dade nuna cewa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ita wannan baiwar Allah da wannan yaron yayi wannan minbari, yace ki ce ma yaron ki ya je yayi mana minbari wanda zamu zauna a kansa, dan haka da suka hada riwayoyin guda biyu sai suka gane cewa idan kudubar juma'a ne a tsaye ke, amma in wani wa'azi ne a cikin masallaci ko wani abu makamantan wannan, sai ya zauna akan membarin, wato kenan sai idan hada wato kenan riwaya guda biyu. Wasu kuma suka ce a'a, idan khalifa ne to shine zai salla, zai kuduba a zaune. Dan haka da wannan dalilin Muawiyah ibn Abi Sufyan yayi kuduba a mimbari a zaune ta sallan Juma'a. Wasu kuma suka ce a'a, ba wannan shine dalili ba. Dalilin da yasa Muawiyah yayi sufa ne, farkon rayuwarsa a tsaye yake kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kaman yanda Abubakar yayi, Umar, Usman, Ali da suka yi bayan sa, shi ma lokacin da yazo a tsaye yake yi. Amma da shekaru ta yi, sai shekaru suka tafi, Allah ya masa nisan kwana kuma ga jiki, sai zama ba zai iya tsayawa ba, to sai yake yi wato kenan a zaune. Don haka abin da yafi karfi shine cewa kuduban sallar juma'a tsaye ake yin ta, kuma a kan mimbari ake yin ta. Amma in wani abu ya shafi wa'azi ko wani fadakarwa ko wani nusarwa, liman zai iya zama wato kenan akan abin nan. Da wancan abin da Muawiyah yayi, wasu sun kafa dalilin shi, idan khalifa ne zai iya a tsaye, wanda ba khalifa ba in zai sallan juma'a akan mimbari shi kuma khalifa zai iya a zaune, ai shi shugaba ne. Wani kuma limami a wani masallacin da shi ba khalifa ba ne na al'umma gaba ɗaya ba, to shi sai dai kudu ba a tsaye. Wallahu ta'ala a'lam. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ولما بينا منا مغنى أكن شواتو أتكي من قلوبة يا حالتا ومطلق باب يقول باب الخطبة قائما باب لكي مغنى أكن حكنشي من قلوبة أسي النبي نمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب قائما. Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana kuduba a tsaye, haka ne, thumma yaqud, sannan sai ya zo ya zauna. Kenan zai kudubansa ta farko a tsaye, sannan sai ya zauna in ya gama wannan kuduban. Thumma yaqumu, sannan sai ya take tashi a kuduba ta biyu, sai ya kuduban kama taf'aluna al'ana, kamar yadda kuma yanzu haka naka kuke yi. Kada ka kun dace da sunna kenan, tunda haka kuke ko yawa, shi ne abin da yake wato kenan gaya mu. Don haka wannan yana da cikin hadisi abin da suke karfafa cewa tunda ya zo da kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub, ya zo da shi ala wajhil istimrar, alaisa ya kasance ga inda yake kudubarsa, ya kasance ga inda yake kudubarsa, kaga kenan kusan ya zama kamar al'ada. Har ma akwai wanda suke ganin cewa su basu taba ganin sa ma yayi kuduba a zauna ba, dan haka kuduba a tsaye yake. Illa ya ka gun zama tsakanin wannan kudubar da wannan kudubar ne kawai yake zama. Allahu a'lam. Sai babu man qala bil kudubati ba'da nida'i amma ba'du, idan an kira sallah sai mutum, haka ne, haka ne. Babu man qala bil kudubati ba'da sana'i, me nace ne, ok, ba'da sana'i, sorry, ba'da sana'i, bayan yabo. In mutum yazo zai yi kuduba, ayyukan yabi Allah madaukakin, zai fara da alhamdulillahi allazi kaza 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 kaza, ko yawa, kuma da nan muke ji liman yana cewa alhamdulillahi almawsuf bi sifatil kamali wa kamali sifat, to kaga wanda kamar yana yabo ne a Allah madaukakin sarki yana kirari. To bayan ya gama kirarin sa, sai kuma yace amma ba'du, ya fa inna adada hadisi kitabullahi kaza kaza kaza, kuma sai yi wannan, shi ma wannan abin da zai yi a wannan gurin. Hakan din ya halatta ya ko kuma yana da asali? Yawwa, hadisin farko shine wato kin hadisin daga Amr bin Taglib, idan Allah madaukakin sarki ta tabbata gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam utiya bi malin ko aw shay'in, annabi sallallahu alaihi wasallam an ka aw sabiin ne, an kawo masa dukiya ko kuma an kawo masa wato kenan ribatattun mutane, abinan POS, prisoners of war, ko POW kai, wanda aka ji aka ciyo su a gurin yaki sune ribatattu kenan ko yawa saboda haka faka samahu sai ya raba wannan dukiya din a tsakanin mutane fa ta rijalan wa taraka rijalan da yazo raba wannan dukiya da aka kawo sai ya ba mu wayansu a cikin sahabbai wayansu kuma sai bai ba su ba saboda haka tunda bai ba su ba fa balagahu sai labari ya je masa annal ladina taraka ko aka ne wayannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su nan asabu haka ne atabu kai sorry atabu a cikin wayanda bai ba su nan ba wasu sun dan ba su ji dadi ba irin sun ga kamar irin ba a dan kyautata musu ba tunda su ma dai suna da bukata an ba wannan su ba a ba su ba irin wato kinan kan ba su ji dadi ba to shine sai ya dawo sai ya sake hawa kan minbari thumma asna alaihi yayi kirari yayi ba Allah madaukakin sarki thumma qala sannan ba haka sai ya ce amma ba adu amma bayan wannan hamdala da kirari da nayi wa Allah madaukakin sarki fa wallahi ina rantse muku har da girman Allah madaukakin sarki inni la udiyar rajula wallahi ni nakan dauki kyauta na ba mutum wada adaur rajula in kuma bar wani mutum ban bashi ba ina iya ba wani kuma wani kuma ban bashi ba amma na san abin da nake ba wariya bane ba kuma wasa bane ba ko abin nan bane wallazi adau ahabbu ilayya min al-utiya a daidai lokacin da nayi hakan kuma wanda na bashin wanda na barshin ban bashi ba kuma yafi soyuwa a gare ni akan ma wanda na bashin sadaka rahanawa abu na ba ita ce take nuna ba na son wani ba eh zan iya barwa in hana wani kuma wanda nafi so shi zan hana shi haka ne walakin utiya aqwaman haka ne sai dai nakan ba wa isu mutane lima arafi qulubihim min aljazi saboda na fahimci akwai wani nau'i na kariya a cikin zuciyarsu wal hala'i da kuma wato kenan hankoro da hadama ta shiga sun samu haka ne yawa wa akilu aqwaman wa'insu mutane kuma sai na wakilta su ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya halarta a cikin zuciyarsu na wadata tunda na san wani ba yana da hakuri yana da wadatar zuci sai ne kyale shi da wadatuwarsa ta zuci wanda wani ke gana da hankoro yana da hadama yana da duba sa ido akai sai na dauka sai na bashi amma fa zuciyata ta fi son wannan mai hakurin mai kuma kana'a ko mai wadatar zucin nafi son sa amma sai na ba wa kenan wannan wa innal insana kulika halu'an dan adam an halice shi da hadama ya ga ya samu ko don haka irin wannan wanda aka samu halau a cikin zuciyarsa kuma wannan dabi'a ce mujarrada wadda take aka sama dan adam don ce innal insana kowane mutum zai iya shiga ciki a matsayinsa na dan adam to yana da wannan don haka imani da sanin Allah da sanin ya kamata ita take cire wannan halau a cikin zuciyarsa da haka shi sallallahu alaihi wasallam innal insana kulika halu'an to wanda yake da halau idza masahu sharru jazuan da matsala ta zo zaka ji complain yayi yawa ai wallahi tallahi ban da lafiya ne ban da kaza gidana ya rushe kaza na ya rushe mun rasa kaza kullu a cikin complain yake idza masahu sharru ai idza masahu alkhairu manuan in kuma alheri ne yazo shi sai shiru zaka ji kansa ba ko zai ka ji fa amma Allah ya istinsa yace illa almusallina sai dai masu tsaye da sallah sai ya siffata sunan mutane to yanzu kenan kaga ilimin sallah da ilimin Allah madaukakin sarki kan cire halau a mutum wannan sifofi da aka jera a baya bayan wannan aya wallazina hum kaza wallazina hum kaza duk sifofi ne wanda suke cire halau a cikin zuciyar mutum to da zaran an cire wannan saboda ka sai zama da ka bashi da kar ka bashi ba za ka gane damuwarsa ba in ka bashi ya san Allah madaukakin sarki ne ya bashi in baka bashi ba ya kaddara Allah madaukakin sarki araban su. Jiya akwai wani mutum na karatu da shi. Ya zo daga Madara. Yake ce min so biyu a local government din su ana bashi Amir al-Haji. Wani mutum sai ya zo ya hana, ya kutun kutun ba zai je. Shi ko ya taɓa zuwa maka ba. Manyan suka ce wani alheri za su yi masa saboda abubuwan da sai ya ce shi kawai ba kuɗi yake zuwa, kuma yana son a bashi alfarma Amir al-Haji. Aka bashi Amir al-Haji a shekara ta farko. Wani mutum dan garin sai ya zo kutun kutun aka hana, kuma duk duniya ta san shi ya hana. Bayan shekara biyu aka sake bashi, wannan mutum da sai bazin ya zo ya hana. Jejjefe yake gaya mana magana. Mahaifinsa ya taso ya zo har gida yana kuka da hawaye, ya ce na ji abin da ɗana ya maka, ban ji daɗi ba, ce wallahi ba shi ya hana ni ba. Allah bai kaddara ina daga cikin wanda za su je maka ba a bana, da kuma ba rancen din. Da Allah ya kaddara mu wallahi ɗanka bai sai ya hana ni ba, kar ka sa komai a zuciyarka. Ya ce wallahi da hawaye ya zo sai ya tafi da murmushi. To kaga wanda Allah ya cire masa wannan, shi ba zai ji wannan ba. Abinda zai yi ya ce innal ummata law ijtama'at ala an yafa'uka bi shay'in la yafa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak, wa ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayk. To da zalan ya sa wannan shikenan. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya riga ya karanci a cikin sabon san da suke da irin wannan dabi'un. Kuma abin ya zo bai kai ya wadatar da kowa da kowa ba. In aka kucinjina kuma ya kucin kucin kucin, kuma kowa ma sai ya zama ba zai fa'idantu da shi ba. Sai ya dauka dubu sai ya ba wannan, dubu sai ya ba wannan, dubu sai ya ba wannan, ko to shikenan. In ya ba su wannan ko ko sai ya bar ku, sai ya wakilta ku da kana da take cikin zuciyar ku. Hakan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ko ila ma ja'ala Allahu wakilahum ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina. Sai na wakilta su zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya sa a cikin zuciyar su na wadata zuciya. Wal khairi, da alkhairin da yake tare da su. Wal khairi fihim, da alkhairin da yake tare da su. Haka ne? Wal khairi fihim ko? Yawwa, sai ce Amr bin Taglab. Ya ce masa ya kai Amr bin Taglab yake gaya masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, fa wallahi ma uhibbu annali. Okay, shi Amr bin Taglab ne yake cewa wallahi ma uhibbu annali bi kalimatir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam humurun na'imi. Na rantsa da Allah wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ina ba wa ƴansu, saboda na san akwai halawa cikin zuciyarsu. Waɗansu nakan hana su wakiltar su da wadatar da Allah madaukakin sarki ya sa musu a zuciyarsu, kuma ni ina cikin wanda bai ba su ba. Ne kuma kaga bai ba shi ba, amma ya faɗa masa abin da daɗin yafi na wanda aka bayar. Kuma musu to na ba su awaki da raguma sun tafi da shi, ko kuma kun dauki manzon Allah kun tafi da shi, waye ciri ba. Shikenan sai suka hakura. Eh, yawa, saboda ai ya san za su hakura, shi yasa ya musu hakan nan. Wa Nabi Humayd bin Sa'id anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ashiyata ba'da ashiyatan ba'da salati. Eh? Qama ashiyatan ba ashiyatan? Qama ashiyatan ba'da salati, wata rana da maraice. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi bayan an yi sallah, sai ya hauka minbari, fahamidallahi ta'ala, ya gode wa Allah madaukakin sarki, wa asna alaihi, wa Allah madaukakin sarki kirari. Thumma qala, sannan sai ya ce amma ba'du. Kuga wancan da bayan mun gama magana amma ba'du ko, kuma shine mahallin shahidin mu nan. Ma kuma ya tashi da maraice. To yanzu kenan inda marece ne kaga ba ranar juma'a bane kenan, ko kuma ko da ran juma'a ne ba sallan juma'a bane, tunda ba a yin sallan juma'a da dare ko. Yawa, saboda ka yayi sai ya ce amma ba'du kaza 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 kaza, me ya ce amma ba'du fa ina zakal hadisi kitabullah qul huda, hakan nan da zai sauran su. Don haka yin haka akan minbari ba matsala bane kenan ko. Na gaba ya ce an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sayyidun nabiy sallallahu alaihi wasallam minbara wa kana akir majlisin jalasahu, haka ne, muta'addifan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari, kuma shine karshen wato kenan majalisin da yayi, ya zauna zaman da yayi akan minbari. muta'attifan yana mai wato kenan tausayawa maganganu masu tausayawa ko muta'attifan milfatan ala mankibaihi ala menene ne mankibaihi ne ko mankibahu mankibaihi ko eh haka ne ala mankibaihi ne ko mankibahu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato kenan muta'attifan ne wato kenan yana jan abin da yake riga na burdansa wato kenan akan kafadinsa alamin kibahi kada asaba rasahu bi isabatin dasimatin alhali kada asaba kai sorry kada asaba rasahu ya daure kansa bi isabatin dasima da rawani wanda yake baki bakin rawani ya nade kansa wato kenan da rawani wanda yake da baki fa hamidallaha sai ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi yayi kirari eh ba Allah madaukakin sarki sun makala sannan sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane ilayya kuma tso gare ni kuma tso kuma tso kuma tso ku tso fa sabu ilaihi sai mutane suka ci suka matso suka matso suka matso zuwa gare ni sun makala sannan sai ya ce musu amma ba'adu yace amma ba'adu wato kenan bayan na gode wa Allah na yabi Allah abinda zai ziyo baya haka ne fa innal hayy hadha al hayy min al ansari lalle wayannan angoyi na mutanen Madina din nan yakiluna wa yaksuru an-nas sai ka gansu yan kadan sai ka ga mutane sun yi ca gayyar mutane wanda ba mutanen Madina ba haka ne idan matsala ta abinci ta zo ko ta kudi ko ta wani abu da an ce jama'a a zo ba kowa yana gaggawa ya zo shiga layi ba a bashi amma mutanen Madina sai ga suna baya baya kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi notisin wannan shine yake adresin mutane wannan angwani na mutanen Madina da kuke gani wato kenan suna zama yan kadan wato kenan a lokacin da ya shafi kudi wa yaksuru an-nas sai ka ga mutane kuma sun yi ca sun yawa dan haka na lura da lamarinsu zan yi wasiya a kansu faman waliya shay'an min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wani abu na shugabancin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan na bar duniya fastada an yansura kome an yadurra fihi ahadan ay yanfa'u fihi ahadan sai ya zama mutum ya kai matsayin da zai iya cutarwa ma wani ya cutar da wani ko ya amfanar da wani Allah ya baka madafan iko kai ne chairman na local government ko kai ne governor ko kai aika ai saka cutar da wani kamar yadda kuma kai saka amfanar da wani ko to duk wanda Allah ya bashi haka bayan na bar duniya haka ne falyakbal mimma hasinihim to duk abinda mutanen Madina suka yi mai kyau to ya karba ya yadda da shi ya be shi ya kyautata musu wai jawiz an masi ihim ko in kuma suka yi kuskure ya kau da kai kar su yi aikin alheri a rena ko a walakanta kar kuma su yi aiki da na kuskure maza maza a yi ca a yaya ta ci ai ga mutanen Madina ma kaza 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 ai wani ya yi kaza kaza kenan yana bada wasiya cewa mutanen Madina a kyautata musu duk wanda Allah ya sa ya zama shugaban da ya isa ya amfanar ko ya takura to kar ya takura wa mutanen Madina aikin alheri da suka yi a yaya tashi a fifi tashi a ba su gudunman da ya kamata kuskure na mutanen Madina matsayin su na mutane abina ni na shaide su lokacin ina da rai ba su da hadama ba su da komai da komai yanzu ba Allah shahid na wannan shine inda yake cewa amma ba'adu ita kuma wannan kalma amma ba'adu kalma ce wanda yake asalinta ana yin ta ne saboda tantancewa tsakanin maganganu guda biyu kai yabo ga Allah madaukakin sarki kai salati annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ka gama layinsa sai ka ce amma ba'adu sai ka shiga wato kenan sauran naka ko kuma sakon da zaka ji isar yawa sai ka isar da zaka sakon don haka ana kiran sa fasalul kitab don haka wasu daga cikin malaman tafsiri suke fada cewa annabi dauda shine wanda ya fara wannan magana din shine wanda in bai yi magana bayan yayi bu Allah ya kira sai ce amma badu jama'a kaza 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 kuma Allah madaukakin sarki ya yabe shi akan wannan yace wa atainahu mina hikmata wa fasala alkitab haka ne mun bashi hikima mun bashi kuma fasala alkitab fasala alkitab shine rarrabe a tsakanin magana zai ware tsakanin wannan magana dasa da zai yi wan Allah da sallatin annabi zai yi shi sai ya raba tsakanin su sai ya fara kuma tasa to me zai raba tsakanin su ce amma badu yauwa dan in ka bi tarihin larabawa daga can ko a jahiliya suna cewa amma badu ko wani kawai ne balarabe ke cewa kada halimat hayyul yamaniya annani idza qultu amma badu inni anni kadibuha ai kabilan yaman sun san cewa duk lokacin da suka ga na tsaya na ce amma badu sun san kudu ba zan yi ko daga da alimar hayyul yamaniya annani mata qultu amma badu anni kadibuha to riga sun san tana haka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne fara amma badu ba amma larabawa suna yi kafin sa sannan kuma an fi tracing din asalin wannan magana daga bakin annabi dauda kuma alqur'ani ya yi ishara akan wannan to atainahu alhikmata wa fasala alkitab mun ba su hikima mun ba shi kuma wato kenan tantancewa tsakanin magana ya bambanta don wannan din yana daga cikin balaga mutum ya san yanzu kana guri kaza wanda yake sauraron ka yanzu kuma ka dawo guri kaza yanzu ga amma ka magana dar ba aya ba kuma ba pulse ba wani haka dan ka fito ne kashi gona kashi gona ka fito ba a san yanda zaka yi abin nan kaga ba kuwa zai fice ka ba ko amma jigare ka yi gona ya san ka gama wannan kashi gona ya san kana nan ya gona ya san kana nan to maganar ka za a fice ta sosai to wannan kaga ya shigo har cikin kudubar addinin musulunci da haka babu lokacin da za a hauka membari aliman ya kudu ba bai ce amma badu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan babun idara al-imam rajulan jaa wa huwa yaktubu amarahu an yusalli raka'ataini aw an yusalli raka'atain wannan babu yana magana cewa idara al-imam rajulan idan liman ya ga wani mutum ya shigo masallaci jaa wa huwa yaktubu shi kuma yana kan membari yana huduba to liman din zai umur in yaga ya zauna bai yi sallah ba amara husai umurce shi an yi salliya rakata sai ya ce masa wani kai sallah a tashi kai raka'a biyu mana babu matsala akan wannan wannan babin abin da yake nuna mana kenan idan liman yana kan membari wani mutum ya shigo masallaci sai ya zauna bai yi tahiyatul masjid ba sai ya ce masa tashi kai raka'a biyu wannan babu abin da yake karantar da mu kenan yake so ya karantar da mu ko ya tabbatar ko ya kore ko riwaya daga Jabir dan Jabir bin Abdullahi bin Haram ko yake cewa jaa rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqtubu an-nasa wani mutum ya zo masallaci a daidai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma mutane kudu ba dan haka wawo ta hali ne jaa wa halatu nabi sallallahu alaihi wasallam ko halatu kauni nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdubu an-nas yazo a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mamutane kuduba kuma yawmul juma'ati ranan juma'a kenan fa qala sai yace masa asallaita ya fulan wani ka dan yi nafila kuwa da ka shigo dinnan qala la sai yace a wala bin yi ba qala sai yace masa fa qum farka ka tashi kai ruku'u mai ma'ana wato yin kai sallah a wannan riwayan yace fa kun farka raka'atai ne ka tashi kai sallah raka'a guda biyu kenan ya halatta ya halatta da yi duk cewa malamai ba su rufe bakin su ba wajen sharhi akan wannan hadisi din wasu suka ce Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari yake cewa waqi'atu ayni ne wannan tana da cikin waqa'ul ayan domin kafin sa mutane da yawa sun sha shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuduba amma bai taba cewa wani tashi kai ba sai shi don haka waqi'atu ayni ne ita kuma waqi'atu ayni aka ce waqa'ul ayani la umum laha go la umum laha duk abin da aka ce waqi'atu ayni ne bai da umum ita has no generalization ba a amfani da waki ata ayin ay hukunci ma al'umma gaba daya. Wannan shine abin da malikiya suka dauka. Don haka malikiya baraka shigo masallaci liman yana kudu ba ka tashi ka kabbara sallah ba. Wasu kuma suka bashi akan yanda yake kenan. Wasu suke cewa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya niyan ya tashi ne don ya ga mutane su ganshi su ga yanayin sa. Allah ya zai attracting attention din su ko wajen neman taimako ko wani abu dangane da wannan mutumin. Wallahu ta'ala ala ayi halin dai tunda Annabi sasa ya fada za a iya in mutum ya yi ya aike da dauran hadisi ba za a ce matsala ba. Idan kuma zurfin fahimtar mu ya kai mu fahimci can tabbas waƙi ayi ta ainin ne kuma ita waƙa'igul ayani akwai ta a musulunci mun yarda da ita ko yauwa. Don haka ba za a yi hukunci da ita akan kowa ba sai dai on special cases. Mun fahimta on special cases yauwa yana daga cikin abin da wayansu suke amfani da shi. Yanzu ga misali a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shigo Madina ya zo ana mandiri an dare shi kaza 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 shi kenan ya zama hujja. Wannan kuma shi ma yana daga cikin waqa'il ayan waqi'a ta ayi ne yauwa ai ya shigo Madina sau da yawa haka kuma bata faru ba. Mun kuma ya zama tilas sai an yi waqi'a ta ayin akai special cases ne sai in wani shugaba ya zo wani gari a daidai wani lokaci mai gabar da ta dace da irin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai shugaban da zai shiga ya fita ba wanda ake hankoran sa ko ya tafi wata kasa ko yana wani guri ya shigo sai ai masa cigen irin wayannan abun to ya zama an yi aiki da wancan kaman wancan sai ya zama yayi madawaga. Amma haka kawai mutum ko yana dauki mandiri ya kada saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo Madina an abin nan to kaga bai fahimci fiqhu waqa'il ayan ba yauwa. Wallahu ta'ala ala babul istifta'i fil khutbati yawm al-jum'ah babin da yake magana akan wai ya halatta za a iya yin fatawa a kuduba ranan sallan jum'a istisqa'i ko istisqa'i ne ko babul istisqa'i ne ba istifta'i ba babin da yake magana akan wato kenan ya halatta a roki ruwan sama a kuduba ranan sallan jum'a ya halatta. Riwaya daga Anas dan Malikin kala yake cewa asabatin nasu sanatin ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam an samu ko bashi ko da mu idan mai manajin haka insha Allah ya zama najabul zamu wata shekara ta zo da matsalar fari sanatin shine fari kenan ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama bainama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaktu fi yawmil juma'a kwatsam ga maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin kuduba ranan juma'a qama arabiyun sai wani balaraban kauye sai ya zabura sai ya tashi fa kala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah halakal malu waja al iyalu fad'ullah lana fari ne ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana kan kuduba a masallacin jumaa ranan jumaa ana cikin kudubar sai wani ya tashi sai dai sai ce ya manzan Allah dukiya ta halaka ma'ana abin da kuka investing a gonake ya lalace ya kone saboda babu ruwa waja al iyalu kuma iyalan mu duk yunwa ta kama su saboda abubuwan da suke gona suna ta lallacewa don haka yanzu ya za a yi kenan bada wallahi halana kaiwa Allah madaukakin sarki addu'a ai ka roki Allah kai addu'a Allah madaukakin sarki ya laiwata mana dan shi yanzu fada wallahi halana mene da kenan fi'il amrin ne ko umurni ya Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma menene idan umarni ya zo daga na ƙasa zuwa sama aka ce menene addu'a ne roƙo ne ko yawa shi bai sai umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sai ya ce Annabi kai mana addu'a kenan roƙo yake yawa kaman kai ne ka ce ya ubangiji ka gafarta min ba umurni kake bai wa Allah ba roko ake da ka fi ila amr aba lagance idan ya tashi daga na kasa ya tafi na sama roko ne da addu'a amma idan daga na sama ne umurni ne inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kaza to na zama umurni ne ko Allah ba da kuki sarki ya ce kai kaza to na zama wato kenan umurni ne ko yawa dan haka yanzu addu'a yake shi kansa ma roko yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana addu'a da aka farfa'a yadaihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa wa ma tara fi sama'i ko wa ma nara fi sama'i qaza'atan ba wata jida da muka gani wato kenan a sama a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yake addu'a babu ko alaman jida wato kenan a sama ballantana ta hade ta hadu ga jimare ya hadu ballantana kuma hadari wato kenan abin nan jida ma babu fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah da raina yake hannuna aya yake hannunsa na rantsa da Allah da raina yake hannunsa inji mai riwaya ma wada'ahuma hatta fara sahabu amsal jibali Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aje hannunsa guda ne nan ba sai da wato kenan hadari ya taru kaman girman duwatsu haka yana Allah ka mana kaza Allah ka ruba mu ruwa Allah ka taimaka mana Allah a kudubar fa yanzu aka yanke ya tsaye da kudubar ya koma rokon ruwa kuma ya roka wani abin shi ne da farko bai yi niyan wannan ba kudubar sa yake yi na biyu wanda ya umurance shi ba laraban ƙauye ne ba ma ba laraban cikin gari ba amma tunda alheri ya nema to idan talaka ya nemi alheri shugaba ko ya dace da ra'ayinsa ko bai dace da ra'ayinsa ba in dai alheri ne mu kuma al'umma wajibi ya zartar da shi wannan practical ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu kai mana addu'a ya tsaye da kudubansa ya daga hannu ya addu'a kuma take Allah madaukakin sarki ce yana addu'an kafin nan sai ga gagaji mare hada sama manya manya kaman duwatsu manya manya ko take nan kaman duwatsu ko umma ra fi sama'i jidar menene fi sama'i qaza'atan wa wallazi nafsi bi yadihi ma wada'ahuma hatta madha sara sahabu amsal aljibali ko thumma mi thumma lam yanzil sannan ba a bata wani lokaci ba ko kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma sauka a minbarihi gabarin akan minbarin sannan ba ma'ana bai gama wannan kudubar ba kenan a zo a fara sallah hatta ne ra'aytul matara yanhadiru ala lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari ya yi addu'a ko ka ce ayi addu'a roki Allah ruwa to mun roka ko sai mu ci gaba da mi kudubar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kudubar sa kafin ya gama kudubar ruwa har ya zauka har abin ya fara yoyo masallaci ya fara yoyo ina kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dugo a gemun sa inji mai riwaya ko fa mutirna aka tsuga mana wato kenan ruwan sama inji mai riwaya haka ne wannan tana yawmana rannan aka tar mana ruwa aka tar mana yawmana zalika wannan ranar tamu wa milal gadi washe gari ruwa wa ba'dal gadi bayan washe gari ruwa kai wallazi yalihi ranar da ta biyo bayan wannan ma haka aka dinga ruwa hatta juma'a ta lokura har sai da juma'a ta dawo sai da juma'a ta rikici ke daga wa kama zalika al-arabi an dawo masallaci wannan balaraban kauye ya sake tsayawa aw kala garu ko kuma a wannan sa sai ya sake tsayawa a masallaci fa kala ya rasulullahi yace ya manzan Allah tahaddama al-bina'u to ho gini ya fara rushe zubar kago wa gari kalmalu duke da ta dan sauran kuma ta ruwa shanye ta dirme da haka fara ullaha lana kai mana addu'a ka roka mana Allah madaukakin sarki a dakatar da ruwan nan fa farfa a yadaihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daga hannunsa fa kala sai yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allah madaukakin sarki muna roƙon ku wannan ruwa ayi shi a gefen mu ayi shi a gefen mu ba a kan mu ba dan yana kokari ya fi karfin wato kenan juriyar mu haka ne fa ma yashiri bi yadihi ila nahiyatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ishara da hannunsa zuwa wani gefe ba mina sahabi na girgije illan farajat ba cewa to kenan sai ruwan ya yi ya ubangiji Allah gefen mu, to daga iyaka nan sai kaga girgiza sun yi nan haka din. In ya sake cewa zuwa wannan gefen, to sai kaga haka duk inda yayi ishara, wato kenan sai kaga ta kenan ruwan ya tafi. Illan farajat haka ne, wasaratul madinatu misli madha jawbatin, sai da ka sai ga madina, wato kenan taya ta zama kaman wato kenan rami, ya zama saboda ruwa yayi ta tafiya ya yare nan ya yare kenan ya yare kenan ya yare kenan ya yare kenan, haka ne. Wasalal wadi, kwaruruka kuma suka dinga gudanuwar ruwa. Fana'a madha kanatu wasal wadi kanati shaharin, ruwa wato kenan kwari ya dinga wato kenan wani wuri wani kwari da ake cewa kanati shaharin, sunan kwari ne wannan kwarin na kanati shaharin, ne ya dinga gudanar da ruwa, ya dinga gudanar da ruwa. Wa in yajid ahadu min nahiyatin illa qominan wa lam yajid kaysara ولم يجي أحد من ناحيتي باب وني متن da zato ne gefe illa haddatha bil jawdi, sai ya ba da labarin wato kin ruwan nan na gurin ne ya kai musu ruwa guri kaza, ruwa ya zo guri kaza ta ko ina, sai ya ba da labarin duk wanda ya zo ta gurin cika ruwa ya kwararo, ruwa kuma a Madina akai, amma ya tafi saboda wato kin inda yake ta wato kin gurin. Mun bin jona wannan hadisi da mun bin abubuwa da yawa wato kenan a cikin sa lokacin to shi kenan. Na farko dai muhallin shahidi shine cewa za a liman yana kan membari ya halatta yi mana addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ruwan sama, ko kenan inda wata matsala ma bayan ruwan sama liman yana kan membari ya halatta yi addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu, sannan ya karantar da mu har yanzu ma'ujozi annabi sallallahu alaihi wasallam, yana addu'a take Allah yana ansawa, kuma su mutanen Madina wato kenan duk sai shedi wannan. To za mu dakata anan, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sallah sai ya amfane mu, tunda muka kuskure Allah ga inda muka kuskure Allah ya yafe mana, Allah ba mu ikon jala masha Allah. Muna lokacin wannan ko kuma lokacin ya tafi, to an yi wannan kenan ye wanda za ta mai wannan ba mai wannan ba, wanda za ta mai wannan ba mai wannan ba, ko wancan satin kai. To akwai tambaya so fa? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da abubuwan da suka fada a kan hadisin yana da yawa. Na farko shi Imam al-Bukhari ya ba da cewa za a iya haka ko ba za a iya haka ba, sai kawo dalilin za a iya haka, don haka duk wanda ya bi zahirin hadisi zai yi wannan ba matsala. Na biyu, wasu sun bi tarihin shi wannan mutumin da ya zo, suka ga yanayinsa suka ce saboda yanayinsa ne, da yawa yin ka bi tarihin mutumin za ka ga hakan da ne. Na uku, waɗansu suka ce a'a waƙi'atu ainihi ne, ita kuma ka'idar malaman usul waƙa'iwal ayani suka ce la'umumula, wannan ma ka'ida ce usuliya, saboda kafinsa mutane da yawa sun sa shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam kudawa bai taɓa ce wani ba, saboda ka isa special case, amma duk wanda fahimta ce yau ba ba su da hujja ba ne, ai ba za su yi magana haka kawai kam don abin nan ba, musamman su ɗin sun fi mu fahimtar abubuwa da yawa na hadisi zaka misali Imam Malik yace ba za a yi ba saboda a fahimta Imam Malik wake a ta'aji kai sai bara mai ce Malik ba ka tafi jawa yau ba saboda ladabi yau ba.